shugaban Nana Ado Danko Akufo Addo ya fara jawabin sa ne da yin barka ga shugaban taron kolin Majalisar Dinkin Duniya Maria Fernanda, kuma mace ta hudu da ta taba rike wannan mukamin. Kana ya godewa majalisar karkashin jagorancin babban sakataren ta Antonio Guterres da suka taya al'ummar Ghana da ma Afirka bakin cikin rasuwar tsohon babban sakataren Kofi Annan. Kai tsaye Nana Akufo Addo na Ghana ya biyo sahun sauran shugabannin Afirka da suka yi jawabi gabanin sa, kamar su Muhammadu Buhari na Najeriya da suka yi kira da sake tsarin Majalisar Dinkin Duniya a baiwa kowa dama daidai wa daidai, musamman ma baiwa kasashen Afirka wakilci da dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, ganin irin rawa da Afirka din ke takawa a wurin tabbatar da zaman lafiya a duniya.
Any number of votes in the Security Council and General Assembly mean nothing without the political will to intervene.
Yace kudurori masu tarin yawa da muke fitarwa ba za su yi wani tasiri ba in babu karfin halin aiwatar da su a siyasance.
Does the theme we have chosen for this assembly have any relevance in real life? And do we want to make the United Nations relevant to all people? We want an organization that ensures shared responsibilities.
Yace shin take da muka zabi a wannan shekara na majalisar ta baiwa kowa hurumin yin aiki da gaske ne? Shin kuma da gaske ne muna niyya baiwa kowa hurumin sa? Shin muna bukatar kungiyar ta zama ta baiwa kowa damar yin abin da ya wajaba a kansa saboda zaman lafiya da adalci da kuma ci gaban al'umma? Ko kuwa dai muna so mu ci gaba ne da zama dandalin shirye kudurori wanda zamu yi watsi da su ba tare da jan kunni ba? Shugaban da gane ya ce matsalolin da duniya ke fuskanta wanda ya kai ga magabata kirkiro da wannan majalisar dinkin duniya shekaru 73 a jihar San Francisco sun sha bamban da matsaloli na wannan zamani, don haka wajibi ne a yi wa wannan majalisar gyaran fuska domin ta iya magance matsalolin zamanin.
We have to accept that there cannot be different set of rules for different countries. Thus far, the United Nations provides the best vehicle for all nations to address their aspirations and challenges.
Yace ya kamata dukkanmu mu amince bai yuwa a yi wa wasu kasashe dokoki da ba su shafan wasu kasashen, don haka wajibi ne majalisar dinkin duniya ta baiwa kowa dama daidai wa daidai domin cimma manufofi da kuma magance matsalolinsu. Tun lokacin hawansa mulki, Nana Akufo Addo ya kaddamar da wani shiri da Ghana za ta daina yawo da kokumbara, al'amarin da ya kira ga sauran kasashen nahiyar Afirka su biyo sahu. A cikin jawabin nashi, Nana Akufo Addo ya ce kashi 50 cikin 100 na ayyukan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniyar an gudanar da su ne a Afirka akan tsaro da zaman lafiya da kuma talauci. Yace ba mu so mu ci gaba da kasancewa masu neman kwantar da tunzuma ko kuma taimako daga kungiyoyi masu yaki da talauci. Yace dalili kenan da Afirka ta bude wani sabon babi da kasar China, kamar yadda wasu kasashe manya a duniya suka yi a baya.
We are no longer interested in being a burden on others. We will shoulder our own responsibility and build societies and nations that will be attractive to our youth.
Yace ba mu sha'awar mu ci gaba da kasancewa dawainiya akan wasu. Yace za mu dogare ne a karan kanmu mu gina kasar mu ta yadda matasan mu za su zauna a ciki. A jawabin sa da yayi a baya, shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya kira ga kasashen duniya su kula da matasa sosai, ganin sama da rabin al'ummar duniya matasa ne yan kasar shekaru 30.
It is therefore vital that we deploy every means at our disposal to address youth unemployment and ensure universal access.
Yace don haka wajibi ne akan mu samar wa matasa abin yi kuma mu ba dukkan su ilimi da ake da bukata a kasuwa. Har yau dai shugabannin na ci gaba da jawabin su ɗaya bayan ɗaya. Baba Yakub Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka, daga zauren taro na Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York.